Everything Music. Allah ya raba mu da bashi ko cikin kale ya hada mu da dami sama ya zama gun zaman mu a kashi mun je farauta mu samu na gashi
kamu a ko'ina we will not be poor sunan mu zai shiga ko'ina taku taku birni kauyuka
Allah ya raba mu da bashi ko cikin kale ya hada mu da dami sama ya zama gun zaman mu a kashi mun je farauta mu samu na gashi
kamu a ko'ina we will not be poor sunan mu zai shiga ko'ina taku taku birni kauyuka
wando daya kullun kan sa ma sai na wanke wani sa'in ma ya kan barke babu belt a jeans dina da mazargi na kan tanke aljihu asusu banki dudu all I have is 1k waɗannan dalilan ne suka sani na zage danse da biro a bisa paper talauci muris na ranse an ce idan mai kuɗi ya kashe duka kaɗan ne now everywhere still chill lamin da na yi na mance firewa a jirgi daga downfall tun kan keke now when we pull up them know they boo us they put their tools up then let a queue up for photograph in the place with visit and where we grew up tell it draw them up on my butt story know they cook up as we know they sleep so and we know be Paul can you know go ask waiting they do us but first of all you know waiting poverty do us if no be say we look up to who's up or more the hood rough my kind is rare like a plane crash survivor same god that did it for me Zay Makanaka who be ever know say we go sell by Alaba we're international now Shada Nawaka Allah ya raba mu da bashi ko cikin kale ya hada mu da dami sama ya zama gun zaman mu a kashi mun je farauta mu samu na gashi
kamu a ko'ina we will not be poor sunan mu zai shiga ko'ina taku taku birni kauyuka
Allah ya raba mu da bashi ko cikin kale ya hada mu da dami sama ya zama gun zaman mu a kashi mun je farauta mu samu na gashi
kamu a ko'ina we will not be poor sunan mu zai shiga ko'ina taku taku birni kauyuka
yeah I'm blessing abundance, OG keeping the one hunts. He respecting the young ones, be half the city where I'm from. Look how I'm killing the gong gong with daytime. You did miss make you run come I'll never ever lie good things Suleiman Adugi It's really been a while pushing It took a lot to get through this They thought this man could not pull string Now all I do is make music Every week I get bookings I'm still available Kunji Let the young money grow to old Tunji Allah ya raba mu da bashi Ko cikin kale ya hada mu da dami Sama ya zama gun zaman mu a kashi Mun je farauta mu samu na gashi
Kamu a ko'ina We will not be poor Sunan mu zai shiga ko'ina Taku taku birni kauyuka
Allah ya raba mu da bashi Ko cikin kale ya hada mu da dami Sama ya zama gun zaman mu a kashi Mun je farauta mu samu na gashi
Kamu a ko'ina We will not be poor sunan mu zai shiga ko'ina taku taku birni kauyuka